Yanzu haka dai ana can ana buga karo mafi zafi na wasannin kusa da na ƙarshe na ƙwallon ƙafa na zakarun Ture na Champions League na bana tsakanin Manchester City ta Burtaniya da Real Madrid ta ƙasar Spain. Ƙungiyoyin biyu sun kai a wannan matsayin ne bayan da Real Madrid ta ƙasar Spain ta fidda Chelsea mai rike da wannan kambe kuma wadda ke rike da kamben club na ƙwallon ƙafa na duniya, yayin da Manchester City ta gwabcewa club din Atletico de Madrid shi ma na Spain. Wasan na kusa da na ƙarshe na Champions League din na wannan shekara na bana na biyu zai hada Villarreal ta ƙasar Spain ko Spain a gobe Laraba da Liverpool ta ƙasar Birtaniya. Kenan wannan shekara ta bana ƙungiyoyin ƙasashe biyu ne suka kai wannan matsayin na kusa da na ƙarshe cewa da Spain ko Spain da Ingila ko Birtaniya. Wasan ƙarshe na bana na Champions League na ƙwallon ƙafa na club inda suka zama zakaru a ƙasashen Turai za ya wakana ne a ran 28 ga watan Mayu a Stade de France a Saint-Denis a kasar Faransa. A wasannin ƙwallon hannu na tennis na duniya ko Coupe Davis kuwa tuni dai aka fitar da jadawalin waɗannan wasannin na rukuni zuwa rukuni, inda a rukuni na ɗaya group A wanda za a yi wasannin a Bologna a kasar Italiya zai haɗa Croatia, Italiya, Argentina da kasar Sweden. A group na biyu group B a Valencia a kasar Spain akwai kasar ta Spain, Canada, Serbia da kuma Korea ta kudu. Sai kuma a group C na uku a Hamburg a kasar Jamus, Faransa da Jamus da Belgium da Australia za su goga. A rukuni na hudu group D a Glasgow a kasar Birtaniya, kasar Amurka da Birtaniya da Kazakhstan da kuma kasar Holland. Waɗannan wasannin za su wakana ne daga ranar 14 zuwa 18 ga watan Satumba wannan shekara da muke ciki ta 2022 a waɗannan garuruwan da muka ambata a can baya. Su ko masu shirya wasannin tennis na Wimbledon na kasar Ingila ko Birtaniya, ɗaya daga cikin wasanni mafi girma na tennis na duniya na shekara-shekara, a yau Talata ne suka bada sanarwar cewa ba sai da takardar asibiti ba mai nuna cewa ba ka ɗauke da cutar corona virus kake iya halartar waɗannan wasannin na wannan kwambalar, cewa da ƴan wasa abinda zai baiwa Novak Djokovic ɗan kasar Serbia damar shiga wannan gasar daga ranar 27 ga watan Yuni zuwa 11 ga watan Yulin wannan shekara 2022. Abin tuni dai anan shine Novak Djokovic bai samu damar shiga wasannin ƙwallon tennis na ƙasar Australia na wannan shekara ba saboda rashin wannan takardar gwaji ta yana dauke da cutar coronavirus iko a shi dai dan ƙasar Serbia. Novak Djokovic shine ke rike da kamben wasannin ƙwallon tennis na Wimbledon na ƙasar Birtaniya na shekaru 3 da suka gabata, abinda zai bashi dama a bana na hanyar halartar waɗannan wasannin na kare kambensa. Haruna Mamman Bago na birnin Gwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Nijar.